sunanta salat shawal hasi, shawal hasi ita tana da sigoji kaman guda uku. Siga na farko tafi kowace sauki, gudu ba hadith al-asrar shafi na 40 daidai, shafi na 40 daidai wata kowace sauki ga ta kaman haka. Ana jina in kai sallan shafi rakafi inda ka saba daga farko fata da sabbihu na fata da quliya wuturi kuma fata da qul huwallahu falaqi da nasi in kai sallama gaba ɗaya daga sallan wuturin a zaune sai ka ce bismillahir rahmanir rahim subuhun quddusun rabbul malaikati war ruhu subuhun quddusun rabbul malaikati war ruhu ko ka ce subuhun quddusun rabbuna rabbul malaikati war ruhu kake ayi da ke nace ne rabbuna rabbul malaikati kada ka ce rabbuna ko rabbul malaikati war ruhu subuhun quddusun rabbuna rabbul malaikati war ruhu subuhun alkin surata ta batta ga Allah quddusun ajen tsarkin sarauta na mulkin Allah ta batta ga Allah inna rabbul malaikati ubangiji ubangijin malaiku war ruhu don ka cema ruhu malaika ne babba sai ce to rabbuna ubangijin mu dan rabbul malaikati war ruhu yake ce rabbuna rabbuna ta ruhu ubangijin mu kuma ubangijin malaiku ubangijin malaika suna ruhu kuma jibril shima ruhu ne zaka biya su biyar a zaune kai sallama kai sallama daga wuturi kai sallama daga wuturi subuhun quddusun rabbuna rabbul malaikati war ruhu so biyar ko kace subuhun quddusun rabbul malaikati war ruhu so biyar dai don ka fada yayi a ciki in ka fada ka zaune kake sajada jama'a sajadan kake ce subuhun quddusun rabbuna rabbul malaikati war ruhu so biyar sai ka dago ka zauna in ka zauna sai ka bi ayatul kursi kafa daya ka ƙara karanta wannan subuhun nan shi ma so biyar yikenan shine sigan farko kenan sujada daya ba su dubi biyu ba sujada daya ba su dubi biyu ba sujada dubin shi ruwa ya nabi ne yawa an fahimci wannan lokacin za a je yaki ne sai da faɗa mata Zahara alaihi salam ita ma ta fito ce ya Rasulullah ni ma dai in san yaƙin nan ta annabi shi ba yake faɗin ma ba kya zo na a gida ba tun ga mazaje mun fito zamu tafi ba kya yi hakuri ba in baki abinda zaki samu lada da daraja fiye da na wanda ya je jihadin ba kya yi hakuri ba in baki abinda in mutun yayi zai samu lada da daraja fiye da wanda ya je jihadin kace ya Rasulullah to ina so a bani ni sai bata wannan sallah annabi sai ce wannan sallah za a baki ladan haji 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 guda 100 da ladan umra guda 100 da ladan yan tabayi guda 100 da ladan sarka da dinari 100 kuma za a baki cetan mutanen gidanku mutane 70 kuma wanda yayi wannan sallan in ya mutu a daren ya mutu shahidi kuma ba shi aljanna misasa dubu kowane sasa akwai dakuna dubu kowane daki da gadaje guda dubu kowane gado da mata aljanna guda dubu da kuma shafawal hasi shafawal hasi shafawal hasi falalanta na sai ne zaban kan aljanna zaban tun ladan haji nawa 100 umra 100 ladan yan tabayi 100 da ma saraka da dinare 100 kuma za kuma ba mutum cetan mutanen gidansu mutane 70 wacce nan tace ruwan farko kenan ruwan nabi kuwa ita ne wanda shi malam shi kufa da zalanu shi ne ke wannan ruwaya nabiyin shi ne an zaka shafa'i zaka ci alama ne na waitu salata shafa'ul hasi sunnatin lillahi billahi allahu akbar yake fata kafa hudu inna zannahu kafa hudu kai sabbi a rak'an farko, na biyu kuma kai fatiha hudu, ina zanna hudu, kai kulliya a rak'a na biyu na shafa'i. Na wuturi kuma fatiha hudu, ina zanna hudu, kul huwallahu daya, balaki daya nasu daya. In kai sallama shi kuma ga sigan. A zaunan sai biya wannan tasbihin. Subuhun quddusun rabbuna rabbul malaikatu wa ruhu wa biyar sai kai sujada na farko kuma sujadan ka biya subuhun wa biyar subuhun quddusun rabbuna rabbul malaikatu wa ruhu wa biyar sai ka dago ka zauna in ka zauna kamar zaman tahiyya amma ba tahiyya zaka yi ba sai ka bi ayatu ka kafa daya ayatu ka kafa daya ayatu ka kafa daya sai kuma ka sujada na biyu a sujada na biyu sai ka ce subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus na uku sai subhanal malikil quddus sai ka dago ruwaya na biyu kenan idan nan dan ku fasa dauka da tafi daraja shi malam shikir dalanu yayi ta shi malam junaid dalanu shi ma yayi ta shi malam alam shi ma yayi ta shi malam haji ita ma ita riya rayuwar shi shi malam shurehu ya rike ta a rayuwar shi shi malam yusau ya rike ta shi malam muhammadu babangana ya rike ta shi malam muhammadu mansur ya rike ta shi malam hiskilu ya rike ta shi malam ikramatu ya rike ta shehu muhammadu salahuddin da zalamu shi ma ya rike ta da shehu malam ukashatu su rike ta da shehu malam muhammadu babangana da shehu malam ma'rufun karhi wajen ita ce siga na biyu amma siga na uku ita ce babban kenan gaba daya ga zanin yan zalamu ni na waitu salata shabal hasan lillahi billahi akbar daga biya fatiha kafa goma sha daya ina anzalnahu sha daya sannan sabbi kafa daya a wancan hudu ne wani kuma sha ɗaya ɗai a wutari kuma shi ma fatiha sha ɗaya ina anzalnahu sha ɗaya wallahu ɗaya falaki ɗaya nasu ɗaya shi ma in kai sallama daga wutarin gaba ɗaya ka biya wannan subuhun qudus ɗin su biyar kai sujada ka biya su biyar ka dawo ka zauna sai ka biya ayatu su kafa ɗaya sai ka ƙara sujada na biyu daga shi kuma na biyun sai ka ce subuhun qudusun rabbuna wa ruhu su biyar a na biyar ɗin sai ka ce subuhun qudusun rabbuna rabbul malaikati ka ce wa ruhu daga da ruhu ita kuma shi ne wanda shaitu jani ke al-qudubul makatun wa barzakhul mahatun na shamu mulana shamu tijani da nan hun ita wata ce babban kenan gaba daya ya ce na farko na amawa na biyu na hasawa na uku na hasawan hasawa kai wannan babban ko na ranar shi kana ladan haji haji guda 100,000 umara 100,000 in ta bayi 100,000 har ga da dinari 100,000 da ce ta mutane a gidanku mutum 100,000 a cikin ta ne wannan sallah ko din kamun a ba shi tijan zalan kirkin tijaniya to abuwa guda biyu yafi yadawa a duniya gaba daya ita ce na farko hada basmala da fatiha na biyu yin shiful hasi to da aikin nan dai guda biyu ne Allah ga kokarin da yi aka ba shi daga tijaniya ya zumu al-qudubul makatun wa barzakhul mahatun wala na shamu tijani zalan hun wannan shi ba hadin nan babban la san ta wannan littafin na kisa ma kashful hijab kashful hijab wajen tarihi Muhammad bin Arabi al-Madagari ga duba sahabi na kisa shi Muhammad bin Arabi al-Madagari ba addamrawi at-tazi ba al-Madagari ko da na faɗi shafin ila tunda ana buje-buje yanzu ila shafi canza to inna ka bada kissan shehu Muhammad bin Arabi al-Madagari wanda shine kwaso sharhohin mutasar yanzu da shehu da jalal anhu yace na ji an ce kana umarni a sallah a karanta fatiha har su 11 muku mun karanta a fiqhu an ce mana wa man kararal fatihata fi salati fa zahiru al-batlan an ce mana duk wanda ya maimaita fatiha a cikin sallah to zahirin magana in ji an shi abu da ma dan dare shi ne sai sallah ta bace ya shiga ci biyar fatan ba masu bi ba so 11 sai shi dan sai kai baka bin ta bane ana bin ne a sallan farilla ne ba a biya wasu bi a sallan farilla ne ba a biya wasu ji amma ana fila za ka biya wa kuma ka ce hujjar ka da kai ka gani a littafi to ni kuma annabi da kan shi na gani a bayyane ba ni wannan sallah ni annabi na gani a bayyane ya ba ni wannan sallah ya ko alwal mafus ka gani na ruwa ma wannan ya shi ba ga annabi na bayyane kuma annabi na shi ne annabin ka to kuma ka gani shi ya ce ma kaza sai kala na shi dake na wasu wannan wasu ka ce kaza to bale su ma din ba sun ce ne a maimaita annabila ba kyo ba sun ce a farilla ne shi ne ba kyo maimaita a farilla ke nufi da ke zama shafi wal hasi